الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونشين درسنا 99 وكرتنا الشفاء دومتي غباتروا لتافن القاضي إياد بن موسى رحمه الله. مناتكين الفصل 19 وكركشن بابي نبيو كما دام تشغبا شافينا 106 كو شافينا 121 كو كما شافينا 126 إن شاء الله. wannan darasin yana dauke da bayani na biyu akan saukin halin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. darasin yana dauke da bayani akan saukin halin manzon Allah. wannan yana karkashin dalilai wadanda alqabi ya da yake kawowa don ya bayyana mana tawali'un manzon Allah, rashin girman kan manzon Allah. Allah ka samu iya koyi da shi. Ya kawo dalili na 17 daga cikin dalilai waɗanda ya jero a ƙarƙashin wannan babi. Dalili na 7 wanda yake nuna rashin girman kan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ƙala, wato yana nufin Anas bin Malik. Don yana karanta mana hadisin Anas ne daga sama, ya ce ƙala wa kana yud'a, wato Anas bin Malik yake ba da labarin annabi sallallahu alaihi wasallam, ya ce akan gayyaci manzon Allah, akan gayyace shi shine yud'a ila khubzi sha'iri, akan gayyace shi zuwa ga cin tuwon sha'ir, tuwo na sha'ir. Wal ihala as-saniha, da miya da take da tsami, a gayyaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ci abinci. Wani irin abinci? Tuwon sha'ir. Asali ash-sha'ir yana daga nau'in hatsi wanda mutanen da suka fi amfani da shi, ana cewa yana daga cikin mafi dadewar abincin dan adam a duniya gaba daya. Kuma har yanzu ash-sha'ir yana da daraja, domin banda shinkafa, masara, alkama, babu wani hatsi wanda yake gabansa. Yana da albarka sosai, kamar yadda ya zo a hadisin Abdullah ibn Abbas, yana sahihu ibn Majah, hadisi na 2719. A zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah ibn Abbas ya ce kana aksaru khubzihim khubzu sha'ir, galibi al-kubza a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam inda aka yi tuwo to zaka samu da hatsin sha'iri wato kamar a ce a yanzu abincin talaka yace tuwon masara kada kenan to shi ash-sha'ir a zamanin manzon Allah shine abincin da talakawa ma suna ci don haka yasa Anas yake ba mu misali da zaka gayyaci manzon Allah ka shirya abinci tuwo miyan ma ta zama mai tsami kaga kenan miyan da ta dade misali a ce dumame zaka yi to shi sai ba da misali da as-sanika as-sanika shine miyan da yake tsami to kuma zamanin su wanda ya zo ta bayanin Ibn al-Athir al-Littafi an-Nihayat fi Gharib al-Hadith yana juz'i na farko shafin 84 galibi su larabawa miya da suke akwai yana da nau'uka daban-daban amma da idan aka ce al-ihala kullu shay'in min al-adhani mimma yu'tadamu bihi duk abin da ake ajiyansa a matsayin miya wanda za a gutsiri tuwo a tsoma a ciki to suna kiran shi da suna al-ihala amma galibi abin da suke kira da wannan shine ma uziba min aliya min al-aliya wa shahami ana narka kitse daga ainihin bindin awakai wannan kitsen sai ya zama to larabawa suna narka shi suna mai da shi kamar shi ne miyan su to don haka yakan yi tsami Anas bin Malik yake cewa abinda ke gwada maka saukin halin manzon Allah da zaka gayyace shi ya zo ya ci tuwo wanda miyan ma tana da tsami da yace fayujibu annabi sallallahu alaihi wasallam zai amsa salawatullahi wa salamu alayhi hadisin yana kitabu shama'il al-muhammadiyya na al-imam at-tirmidhi kuma yana sahih an-nasa'i hadisi na 1624 ba shakka wannan yana gwada saukin halin manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai sai ka dafa abinci mai tsada abinci na girmamawa sannan zaka gayyace shi amsa ba kowani irin abinci ka shirya matukar halal ne manzon Allah zai amsa kiranka to sai kawo mana dalili na takwas Anas har yanzu dai wannan duk bayanin Anas bin Malik ne kuma wannan hadisin shi ma ya inganta wanda muka karanta amma duk da yake hadisin ba guda ɗaya ba ne illa dai da yake riwayar Anas ne shi yasa yake ta'adafi a kai kala ya ce kuma Anas ya ce wato har yanzu Anas ya ce shi yasa ya ce kala wa hajja sallallahu alaihi wasallam ala rahlin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi aikin haji akan wani sirdi na raƙumi sirdin raƙumi shi ake kira da ar-rahla yudau ala dhahri al-hamli jamal za a dauki sirdin ana dorawa akan bayan raƙumi sai mutum ya hau kan wannan sirdi ya zauna to annabi sallallahu alaihi wasallam aikin hajjin da yayi wannan sirdin da yake kai yace rafin yace wannan sirdin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna a kai wato tsoho ne yace rahlin rafin bi ma'ana atiqin tsohon sirdi wa alaihi qatifa sannan kuma akan wannan sirdin ya zama an saka gwado saka ce irin ta majanyi wanda ake mai kauri ke suke kira qatifa kisa'un min sha'rin khaliqa wannan gwadon wato wannan darduman da aka dora akan siddin raƙumin shi kansa ba shi da wata kima shine Anas ya ce ma tusawi arba'ata darahima gaba ɗaya kimar wannan darduman bai wuce sule hudu ba darajar wannan darduma inda sayan shi za a yi inda sayan su za a yi ba zai wuce sulallah guda hudu ba ka duba askantar da kai na manzon Allah kuma ka duba nisan tafiyar ka ce maka za a yi tafiya tun daga Madina har zuwa Makka manzon Allah yana kan raƙumi ai kaga da sai a nemo wani siddi mai laushi mai kyau sabo a saka a kan wannan raƙumi kuma a nemo darduma mai laushi mai tsada a dora a kai ka yi tunani a yau ko da mota ce ka hau tsakanin Madina zuwa Makka ba ƙaramin wahala ba ne bare kuma a ce kan doran raƙumi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna amma siddin ma da aka dora a kai tsoho ne sannan kuma darduman da yake kan wannan siddin ba shi da wata kima shine Anas yake ba mu misali yake cewa da za a nemi kudin sa ba zai wuce sallallahu guda hudu ba fa qala sai annabi ya ce Allahumma ya Allah ij'alhu hajjan ina roƙonka ka sa wannan tafiya ta zama hajji ne mabruran na ƙwarai la riya a fihi babu riya a cikin wannan tafiya tawa wala sum'a wato bana wani abu don a gani bana faɗan wani abu don a ji shine la riya a wala sum'ata to wannan ai shi ya nuna hikimar da ta sa annabi sallallahu alaihi wasallam a tafiya tashin gaba ɗaya babu wani abin alfahari to asali hadisin ya kawo riwaya sanai bil ma'ana yanda hadisin Anas ya zo abinda Anas ya faɗa hajjan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi aikin hajji ala rahlin yana zauna akan siddin raƙumi rassin wannan siddin tsoho wa qatifatin sannan darduman da aka dora a kai tusawi arba'ata darahim kimarsa tana kamar sulalla guda hudu a wata riwaya yace au la tusawi ko dai kimar wannan darduma ya kai sulalla guda hudu ko kuma yace kiman wannan darduma bai ma kai sulalla guda hudu ba to da annabi ya hau kan wannan raƙumin wato kamar lokacin talbiya niyyarsa sai yace Allahumma hajjata lariya a fiha wal sum'ata ya Allah wannan hajji da nayi niyya babu riya a cikinta kuma babu sum'a babu nuna aiki babu faɗan wata magana wato duk abin da nayi nayi shi ne da nufi in dace da yardanka ban yi shi don mutane su gani ba hadisin nan al-Imam al-Bukhari ya kawo shi ta'liqan kuma al-Imam Abu Ya'la ya ruwaito shi mausulan ya kawo shi da isnadin sa yana sunan al-Imam Abi Ya'la yana kitabu Shama'il na al-Imam Tirmidhi shi yasa al-Qadhi Iyad ya kawo sai ya dauko shi kamar hadisi guda ne da wancan da ya wuce amma duk riwayoyi ne daban-daban shine hadisi 335 wannan hadisi ya inganta daga manzon Allah daga Anas bin Malik yana bayanin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin yana sahihu ibni majah hadisi na 2355 kuma yana sahihu targhib hadisi na 1122 wato abinda annabi yake nufi ban yi wannan hajjin min ajli an yarani nasu saboda mutane su ganni ba aw yasma'uni ko saboda su ji ni inna ma af'aluha khalisatan laka ya Allah nayi wannan hajji ne saboda tsarkin zuciya domin bautarka kawai min ajli an tarba anni fata na Allah ka yarda da ni wato shine abinda manzon Allah yake nufi in ka dubi sharhin wannan hadisin ta'liqin da Imam Sindi yayi ma hashiyatu ibni majah mujallad nabi shafin 210 malamin yace wal maqsud bizalika me yasa annabi yayi haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi haka ne at tawassul ila al qabul saboda annabi yana fatan Allah ya karbi aikin sa to idan kana fatan Allah ya karbi aikin ka babu yadda za a yi ka nuna alfahari amma idan aka samu alfahari cikin tafiyar ka to babu ikhlasi Allah ba zai karbi wannan aikin ba yanzu abinda zaka lura kenan zaka ga mutane da yawa idan mutun ya tashi zuwa Makka wani ma sabon dinki yake in ka tafi Makka sai ka dauka kamar ranar sallah kamar biki ake a Najeriya wannan ya saka shadda ta 200 wannan gata na an fito ana ta abin nan manzon Allah da zai tafi duk abin da zai iya bata mar aiki sai da ya aje shi shi yasa malamin nan yake cewa al-maqsudu bizalika at-tawassulu ila al-qabul manzon Allah yana tawassuli da abin da zai sa Allah ya iya karban aikin sa saboda haka yasa abin hawan ma dai babu alfahari a kansa abin hawan babu alfahari a cikin wahala annabi yayi wannan tafiya domin idan aka ce ga tsohon siddi akan raƙumi darduman ba wani mai laushi ba ai kaga annabi ya wahala a tafiyar amma shi dai manzon Allah fatan sa Allah ya karba aikin sa kuma wannan ya samu riwaya ta wani sahabi da ake kiransa Bishr bin Qudama Tabbabi shi ma sahabi ne ya ba da labari irin wanda Anas ya bayar yace absarat aynaya hibbi rasulullah idanuna biyu din nan sun nuna min masoyina manzon Allah. Ya ce idanuna biyu din nan sun ga masoyina manzon Allah. Waqifan bi arfatin, yana tsaye a filin arfa, tsayuwan arfa. Kaga shi Anas yana ba mu labarin farkon tafiya, shi kuma wannan sahabi yana gaya mana ne kusan ƙarshen tafiya, don amma isa filin arfa. Da annabi yana tsaye a kan taguwa, sai ya dubi taguwar gaba ɗayanta, ya ce ala na katil lahu hamra a kasuwa, wannan taguwar ja ce, yana ta siffanta ta. Ya dubi ma darduman da annabi yake kai, wanda yake zaune a kai, sai da ya duba don ya bada labari. Ya ce tahtahu qatifa, a ƙarƙashinsa wato tan wannan wato siddin na raƙumi, ya ce wani gwado ne baulaniya, a lokacin suna kiran shi baulan, sunan wani guri ne a Saudi. Wato idan aka ce dardumar baulan, darduma ce mara kima, ba ta da daraja. A kan wannan darduma annabi yake zaune, wa huwa yaqulu, sai na ji annabi yana cewa allahumma ij'alhu hajjan, ya Allah ina roƙonka ka sa wannan tafiya tawa ta zama hajji ne, gairar riya'in, babu riya a ciki, wala haba'in wala sum'a, Allah ina roƙonka, wato duk abin da zai raba shi da lada, Allah maɗaukake kawar da shi. Wannan yana sahihu ibn Khuzaima, hadisi na 2836. Ibn Khuzaima yake cewa in sabata al-khabar, wancan hadisin na Anas bin Malik babu shakka ya inganta, amma wannan hadisin akwai kace na ce akai, amma la shakka akwai malaman da suke gani ya inganta. So kaga abinda Al-Qadi Iyad yake mana ishara da shi kenan, manzon Allah mai tawali'u ne, Annabi sallallahu alaihi wasallam mai saukin hali ne. Sai mu je dalili na tara. Yace haza, wannan kenan fa. Wato abin da yake nufi da haza, yana so ya nuna mana cewa kar ka ɗauka saboda talauci ne ya sa annabi ya yi haka. A'a, ke sa ya kawo wannan kalma, haza laisa lil faqri bal lit tawadhu'i. Kar ka ɗauka abin da annabi ya yi nan saboda talauci ne, a'a, saboda tawali'u ne. Me tawali'u? Ƙasƙantar da kansa ga Allah da kuma al'ummar musulmai. Sai ya ba da dalili, ya ce wa qad futihat alaihi al-ardu, ai a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi aikin hajji, duniyar gaba ɗaya annabi ya samu nasaranta, don lokacin larabawa gaba ɗaya sun tabbata manzon Allah ya fi ƙarfinsu. Kaga kenan a wannan lokacin babu maganan talauci ga manzon Allah, ba wai rashin kuɗin ba ne. Me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya irin wannan tafiya, ya hau taguwa tsohon siddi, a saka darduma wanda yake mara laushi, saboda bai da hali ne? Sai ce a'a, ba rashin hali ba ne, tawali'u ne, don ya nuna shi ba kowa ba ne. Ai a lokacin duniyar gaba ɗaya an ba shi nasararta, shi yasa ya ce futihat alaihi al-ardu, wato Allah ya buɗe mar duniya. Kuma abin da zai gwada maka an buɗe masa duniya, Al-Qadi Iyad ya ce wa ahda fi hajjatihi zalika, wannan hajjin da annabi ya taho, wanda Anas bin Malik yake ba mu labari din nan, wannan hajjin raƙumi nawa annabi ya koro? Mi'ata badana, raƙumi 100 ne annabi ya koro su za a zo Makka, wanda za a yanka, za a soke a matsayin hadaya. Wanda ya koro raƙumi 100, kana cin a ce mai talaka? Kaga ba wai rashi bane ya sa manzon Allah ya ka, me yasa annabi ya yi? Tawali'u ne. Wato akwai halin, amma ba wai tafiya ce ta alfahari ba, tafiya ce ta ibada. Tafiya ce ta ibada. Sai ya ce wa ahda fi hajjatihi zalika mi'ata badana, annabi sallallahu alaihi wasallam ya koro raƙumai 100 a wannan tafiya na aikin hajji. Gaba ɗaya tafiyar ma babu wanda ya taho da dabbobi adadinsu ya kai na manzon Allah, babu. Don hadisin ya bai kawo hadisin ba, amma ba shakka akwai hadisai da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam. Misali hadisin Jabir bin Abdullah, Jabir ya ba da labari, yace kana aliyun qadima min al-yaman sayyidina ali dama annabi ya tura shi yankin yaman saboda ka sayyidina ali sai ya taho daga yankin yaman sannan shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya taho daga madina shi sayyidina ali ya taso daga yaman ya taho makka manzon allah ya taso daga madina ya taho makka duk aikin haji za a yi to sai zama sayyidina ali ya koro wasu raƙuma na annabi sallallahu alaihi wasallam manzon allah shi ma ya koro daga madina فكان الهدي الذي قدم به رسول الله وعلي من اليمن جابر يتي عددين راقما ودند النبي يزو ده سو daga مدينه da wanda sayyidina ali yazo da su daga yaman ni atubadana raqumi 100 ne da aka zo aikin haji fanahara rasulullahi minha 63 manzan allah ya soke taguwa 363 ya soke taguwa raƙumi 63 daga cikin 100 da annabi ya soke 63 wani hara aliyun 37 sayyidina ali shi kuma sai ya soke ragowan sune 37 wa asharaka aliyun fi bunnihi thumma ukhidha min kulli badanatin bid'a manzon allah ya ce kowane raƙumi da aka soke 100 din nan a yanki wata nama daga wani tsoka daga jiki wajo ilafi ƙidirin a saka a haɗan naman gaba ɗaya na raƙuma 100 ɗin nan a zuba su a tukunya wato bihar a dafa haka aka yi kaga kenan dukkan raƙuman nan guda 100 sai da aka haɗa naman su ba wai wato za a guri tsoka-tsoka ake ɗan gutsara daga kowane raƙumi sai da aka yanko ƙaramin tsoka haka aka haɗa a tukunya aka dafa aka kawo ma annabi sallallahu alaihi wasallam fa akala rasulullah manzon allah sai ya ci kaga ya gode kenan ya ce daga dukkan raƙuman nan da shi da sayyidina ali min lahamiha wa shariba min maraqiha roman suka sha manzon allah ya ce duk musulmai waɗannan raƙuma gaba ɗaya nasu ne don haka in kana buƙatar nama sai ka je ka yanka to wannan yana sahihu muslim babu hajjatin nabi hadisin jabir mai tsawo wanda ya yi bayanin siffar hajjin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine hadisi na 218 to wannan kenan fa aikin hajji ne wannan tafiya ce ta aikin hajji raƙuma 100 manzon Allah ya kora ashe wanda ya irin wannan tafiya kaga ba wai talauci bane yasa annabi yana da halin da zai nemo darduma mafi laushi a dora akan wannan taguwa amma me yasa yayi haka sai ya nuna saukin halinsa don me duk abin da ya yi da ya zama abin koyi sai zamanto kowa zai iya koyi da shi da mai hali da mara hali to wannan kuma karka ɗauka wai hajji ne kadai akwai hadisin Abdullahi ibn Abbas ya ba mu labari ya ce ahda rasulullah fi hajjatihi wanda shi ma ya tabbatar a wannan hajjin annabi ya kora dabbobi 100 kamar yadda aka samu hadisin Jabir yana irwa'ul galil a mujallar na hudu shafi na 372 to kuma hatta umuran manzon allah haka umura ta annabi sallallahu alaihi wasallam domin annabi ya yi umura misali umurar da ya yi a shekarar al-hudaybiya watan zulqa'ida shekara ta shida daga hijira shekaru hudu kafin annabi ya tafi aikin hajji saura shekara hudu wannan umura da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi akwai hadisin da aka samu riwayar marwan bin al-hakam da al-miswar bin makhrama wanda hadisin yana sahihu al-bukhari abinda suke bada labari wannan umura da annabi ya tafi sallallahu alaihi wasallam saqa ma'ahu al-hadiya 70 badana wannan umara da annabi ya tafi ya kora raƙuma guda 70 umara ce manzon allah ya kora raƙuma guda 70 aikin hajji fa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kora raƙuma guda 100 to wannan shi yake nuna maka cewa sunna ce ta manzon allah to yana daga cikin ibadar da kusanta ne mai bacewa sai mutum kaɗan waɗanda allah ya nufa allah ka samu iya rayata don al-Imam an-Nawawi wanda malamai da yawa suna ishara akai malamai da yawa kamar al-Imam an-Nawawi a Kitab al-Majmu' a juz'i na 5 shafi na 317 yace wa alam ya kamata ka sani anna sauqal hadiy liman qasada makka duk mutumin da yayi nufin zai je makka hajjan aw mu'tamiran zaka je makka don haji zaka je makka don umra ka korara kuma sunnatun muakkadatun sunna ce mai karfi ta manzon Allah in kana da niyyar zuwa aikin haji ka korara kuma idan ma umra ce zaka tafi ka korara kuma haka manzon Allah yayi hajjin sa haka annabi yayi umrar sa babu shakka to sai yace wa qad araban nasu aw aktsaruhum anha al-Imam an-Nawawi wanda ya fi shekara 700 rabuwan sa da duniya yake cewa mutane sun kauda kai ga wannan sunna ko ma sun yi watsi da ita wai a da yake fada bare kuma yanzu yace fi hadhihi al-azmana irin waɗannan zamuna gaba ɗaya maganar mutun ya korara kuma dan zai tafi haji ko umra jama'a sun yi watsi da wannan sai yace wal afdal kuma abinda aka fi so kenan saboda hajjin ka yayi kama da hajjin manzon Allah umrarka ta yi kama da umran annabi sallallahu alaihi wasallam yace abinda aka fi so yanda annabi yayi kai yaya annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ya kuna hadihu ma'ahu min al-miqati manzon Allah tun daga miqatin madina ya korara kuma har zuwa makka kuma a ƙasa ba kamar ma yanzu ba akwai mutum guda da na sani kuma dan Najeriya ne wanda ya burge ni yace min ni fa sai na kora ni ma rakubi ko da guda ɗaya ne to ni dai ban sani ba amma ya dawo yace min wallahi sai da na kora tun daga miqatin madina har zuwa makka wato shi yana son a lahira idan za a ce ga waɗanda suka yi hajji irin na annabi a sashi wallahi sai dai kora rakumi abin da ya faɗa min ni dai na tabbatar ya gaya amma ya iya kora rakumi wannan kuma sai Allah to ko da dai bai kora ba abinda al-Imam an-Nawawi ya faɗa abinda aka fi so ka kora rakumin tun daga miƙati saboda ka a ƙasa za ka yi wannan tafiya kana kora rakumin har yanzu wannan shine matakin farko mushiran muqallidan ayima wannan raqumi alama ana tafiya sai ce to amma duk da wannan bayani ko da raqumin ba dole bane la yajibul hadi illa bin nadari kaga shi annabi ya kora raquma har guda 100 ba dole bane sai dai idan mutun yayi alwashi Allah in ka mun kaza zan yi kaza to cika alƙawarin Allah dole ne amma in ba alƙawari kai ba wato dai abinda ake so da kai shine kai al-afdal shine sauqul hadi kama saqahu rasulullah yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kora kai ma ka kora saboda manzon Allah yana cewa khudhu manasikakum anni aikin hajjin da annabi ya ce ku koyi yanda ake ibadar haji daga gurina to kaga bai kamata a samu wani abu na hajjin annabi wanda mun bar shi ba bai kamata ba kuma har yanzu zaka ga akwai larabawan da suke yi in ma baka kora a ƙasa ba in kana tafiya zaka ga waɗanda trailer guda sun makare da raquma mutum ɗaya ne trailer guda zai sanya raquma motoci zaka ga an tafi da awakai raguna trailer guda a sa raguna kaga an tafi da su mutum ɗaya ne wanda zai soke saboda Allah zai yanka waɗannan raguna saboda fatar ya dace da sunnar manzon Allah sai ce wal afdalu sauqul hadi min baladihi al-Imam an-Nawawi yace kuma abinda wasu malamai ke cewa ai shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana zama a Madina ne ko sai ya koro raquma daga garin da yake zama to idan kana Najeriya daga nan zaka koro raqumi sai yace to fa in lam yakun in hakan ba zai yiwu ba to sai a je mafi sauki na biyu fa min tariki sai a zuba daga kan hanya ina ne kake ganin kora raqumin zai zo maka da sauki inda kake ganin zai zo da sauki sai ka koro daga daidai gurin misali in kafin a je misali daga Sudan ne ko kuma idan an shiga Saudin ne daga Madina idan ya gagara sai ya ce fa min al-miqati to kada dai ya wuce miqati idan an zo miqati ka kora daga gurin idan nan ma ya gagara amma ba da hu yace wa illa fa min mina in ya gagara ma to a je Mina ka sai raƙumin daga Mina a kora zuwa inda za a soke ka dai yi kokarin kamantawa inda Allah yake cewa fattaqullaha mastata'tu to ba shakka wannan ya tabbatar mana tawali'un annabi sallallahu alaihi wasallam to sai mu ci gaba yace ya ba mu misali yace walamma futihat alaihi makka lokacin da Allah ya bashi nasaran makka lokacin da Allah ya bada nasaran makka ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan kuma shekara ta 8 daga hijira kenan shekarar da Allah ya ba mu annabi nasaran makka wa dakhalaha bi juyushil muslimin ga annabi ya shigo makka da rundunonin musulmai rundunoni na musulmai makka ta zama birnin musulmai yaya annabi ya shigo gari kaga zaka dauka kamar masu mulki a yanzu idan aka ce domin a duniya gaba ɗaya babu garin da annabi yake fatar ya samu nasara kamar makka sai gashi ya shigo makka inda aka yi ta tsara yaki da shi akai akai yau gashi Allah ya karbe ya bashi to kaga zaka yi tsammani annabi zai shigo yana daga kai yana muzurai a'a ka ji abinda alƙawari ya da faɗa fa'a fa'a ala rahalihi da za a shigo makka din sai annabi ya sunkuyar da kansa a kan raƙumin maimakon ya daga kan ana cewa ai gashi can don kowa ya gan shi masu kirari na yi a'a manzon Allah sai ya sunkuyar da kansa annabi sallallahu alaihi wasallam fa'ata'a ala rahlihi ya sunkuyar da kansa a kan sirdin raƙumin shi yake nufi da rahlihi wa ra'asahu haka ne fa'ata ala rahlihi ra'asahu ya sunkuyar da kansa akan wannan siddin na raƙumi hatta kada ya masu qadimatahu sai da gemun sa yayi kusan ya taba ainihin icen siddin da annabi yake zaune da shi yake zaune akan sa domin akwai siddi da mutum yake zaune akai ta gaba akwai makari ta baya akwai makari to sai zama saboda sunkuyar da kai da annabi yayi sai da gemun sa shi yana cewa hatta kada ya masu amma abin da ya taho dan bai faɗi lafazin hadisin kai tsaye ba gemun annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya taba icen wannan siddi na raƙumi da manzon Allah yake zaune akai ya sunkuyar da kan za a shiga makka annabi bai daga kansa ba kansa yana sunkuye me yasa yayi haka ga bayanin al-qadi iyad tawadu'an lillahi ta'ala saboda kaskantar da kai ga Allah madaukaki kaga kenan babu maganar ji da kai ko alfahari to wannan yana al-musnad al-imam abi ya'la hadisin 3393 yana al-mustadrak al-imam al-hakim hadisin 4422 kuma har yanzu dai hadisin Anas bin Malik ne shi yasa yayi ta korowa kamar adafi kawai yake abinda Anas yace asali Anas bin Malik yace dakhala rasulullahi yawmal fathi manzon Allah ya shigo garin makka annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo garin makka ranar da Allah ya bashi nasara wa zaqanuhu habansa ala rahlihi yana kan wato abinda ya zauna akai yana kan siddin raƙumi kaga shi Anas ya tabbatar haban annabi sallallahu alaihi wasallam ya ma taba siddin wannan raƙumi ta gaba icen wannan siddi da yake ta gaba makari ga annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah saboda sunkuyar da kan da yayi yayi yawa sai zama gemun nasa yana kan ma wannan ice na siddin raƙumi din shi abinda Anas ya ce mutakhashian wannan kalmar Anas ne kamar yadda al-qadi iyad shi kuma ya ce tawadu'an lillah saboda fassara kalmar Anas bin Malik Allah ya kara masa yarda to wannan bayanin Anas bin Malik ne Anas ya tabbatar ranar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo garin makka annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunkuyar da kansa sai da gemunsa ya zamanto yana kan wato icen siddin da yake zaune akai kuma al-imam al-hakim ya inganta hadisin haka nan al-imam az-zahabi الإمام الذهبي إنغنت وانا حديث أورا ريدا بندا بان حد تاريخ انسا تاريخ الإسلام ينا مجلد النبي شافن أريبيا دا أربعين دا تقص حكما ابن حجر يتبت دا وانا لاباري ينا فتح الباري مجلد نبكو شافن أريشيدا دا قوم شادية حكما الإمام العيني اللتاني أمدت القاري ينا مجلد نقوم شابكو شافن أريبيا دا تمانين دا هدو دوم تمن ديكي بيانين شنوة صفة ta wace siffa annabi ya shigo garin makka ranar da aka samu nasarar makka me ya siffar da manzon Allah ya shigo gari haka zaka gani wanda shi yake tabbatar maka gaskiyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa al-Imam al-Baihaqi littafin sa da ya rubuta dalailun nubuwa dama ya rubuta littafin akan dalilai da suke tabbatar da annabi Muhammad annabin gaskiya ne sallallahu alaihi wasallam ya dinga tara dalilai in ka dubi juz'i na biyar shafi na 69 al-Imam al-Baihaqi ya kawo wannan labarin ya tabbatar wannan yana daga cikin hujjoji da suke nuna ma duniya manzon Allah annabin gaskiya ne saboda yanda aka san mutane da ji da kai musamman ta sashin yaki kana idan aka ce kun yi nasara to sai ka nuna ma duniya kai ka isa amma manzon Allah sai ya zama babu wannan da tawali'u ya shigo garin makka falam yarfa ra'sahu mutakabbiran manzon Allah bai daga kansa saboda nuna girman kai ba bal dakhalaha mutawabi'an sai dai annabi ya shigo garin ne yana kaskantar da kai kamar da alqadi iyad ya fada kuma akwai wani abin da ya kamata mu lura da shi kai abin da ya kamata mu lura da shi wanda Allah ya ba mu bayanin sa a cikin alqur'ani annabi Musa Allah ya taimaka ya tseratar da banu Isra'ila daga azabar fir'auna Allah ya halaka fir'auna to da annabi Musa ya bar kasar Masar sai Allah ya masa alƙawari banu Isra'ila za a ba su wani gari za a ba su gari da za su zauna wannan haka ne dan yana cikin littafin nasu kuma yana cikin alqur'ani wannan garin shi ake kira Ariha'u da larabci amma a yanzu ana kiran shi Jericho wannan garin Jericho yana nan a kasar Filistin wannan garin wanda zaka ga in ka dubi tarihi ana cewa wannan birnin yana daga cikin birane mafi dadewa a duniya in ana neman birni da ya fi dadewa to ba shakka in ka samu wannan gari yana ciki amma a lokacin sai zama akwai ragowar mutane da ake kiran su al-amalika manyan mutane ne kirarsu daban ce da tamu manyan mutane saboda shi Allah subhanahu wataala lokacin da ya saukar da dan adam a doron kasa ya zama Allah yana caccanza tsarin halittar mutane yana caccanza tsarin dan in ka dubi yanda annabi ya bayani tsawon annabi Adam idan ana maka bayani sai ka ce a wannan irin mutum ne haka kuma ya tabbata hadisin manzon Allah tsawon annabi Adam ba irin tsawon mu bane ko da yake manzon Allah ya ce aljanna kuma ba za a shiga ba sai da tsawon annabi Adam amma tun daga kan annabi Adam sai ana ta rage tsayin sai da aka kai ga zamanin samudawa Allah ya ƙara musu kira daga baya Allah adawa Allah madaukaki kafin ya halaka su to haka Allah yake ta rage girman dan adam kamar yadda manzon Allah ya faɗa da kansa har dai zuwa zamanin yanzu to sai zama ragowar waɗannan manyan mutane da suke birnin Ariha lokacin da annabi Musa ya iso sun iso birnin sai Allah ya ce musu wa idh qulna dkhulu hadhihi alqaryata wanda yana suratul baqara aya ta 58 Allah ya bayyana da aka iso wannan gari Allah ya ce sai muka ce ku shiga wannan garin fakulu minha haythu shi'tum ragadan duk abin da kuka gani a garin nan an halatta muku shi amma ga sharadin shiga garin وَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا idan za ku shiga garin ku yi sujuda idan za ku shiga kofar garin ku yi sujuda. Wato wannan ita ce godiyar ku ga Allah game da wannan ni'ima da ya ba ku. To banu Isra'ila ba su yi ba, wanda tarihi ne mai tsawo, Al-Qur'ani ya mana bayanin sa. To shi yasa Ibn al-Qayyim al-Jawziyya a littafin Madarijus Salikin ya ba da misali, yake cewa me yasa Allah ya ce su shiga wannan garin da sujuda? Ai ba wai sujudar haƙiƙa bane Allah yake nufi. Me Allah yake nufi? Ruku'u. Ku yi ruku'u lokacin shiga wannan garin. Wannan ruku'un da za ku yi shine godiyar ku ga Allah subhanahu wata'ala. Shine yace wa hadha sujudun fil lugha. A harshen Larabci ma idan ka sunkuyar da kanka to babu shakka kai sujuda. Kai za ka dauka ba komi. Amma abinda Al-Qur'ani ya tabbatar kenan. Saboda haka da Allah yace wadkhulul baba sujjadan, ku shiga kofar garin da sujuda. Sai Ibn al-Qayyim al-Jawziyya yace illa fala yumkinu dukhulu bil jabha. Ya za a yi mutum sujuda idan da a ce asalin sujuda shine a dora goshi a ƙasa kawai. To ya za a yi mutum ya shiga gari alhali goshin sa yana ƙasa. Kai ka san ba zai yi ba. Saboda haka yasa a Larabci idan aka ce sujuda da ruku'u ma'anarsu ɗaya ne. Shi yasa sai Ibn al-Qayyim al-Jawziyya ya ba da misali yace wa minhu qawlul arab. Larabawa suke cewa sajadatil ashjaru idza amalat harrihu, idan aka yi guguwa sai guguwar ta kada bishiyoyi. Sai ka ji Larabawa suna cewa itatuwa sun yi sujuda, wato sun karkace kenan. Dan karkace wanda bishiya ke yi saboda karfin iska, Larabawa suna kiran shi sujuda gaba daya. Ashe ruku'u sujuda ne. Kuma in ka dubi Al-Qur'ani haka zaka gani Allah subhanahu wata'ala yana kawo kalmar sujuda alhali yana ma'anar ne ma'anan ruku'u. Yasa sai yace don haka yasa ba shi da kyau ka sunkuyar da kanka saboda girmamawa face ga Allah subhanahu wata'ala. Abinda Annabi Muhammad yayi lokacin da za a shiga Makka ne yayi sujuda ce ga Allah subhanahu wata'ala. Saboda ya dace da abin da Allah ya bayyana game da labarin banu Isra'il. Don haka yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya sunkuyar da kansa sai da gemunsa ya taba ainihin icen, wato siddin raƙumin da manzon Allah yake kai. Ai abinda Annabi yayi sujuda ne. Kaga ya shiga Makka yana sujuda kamar yadda Allah ya umarni ga banu Isra'il in za su shiga wannan birni na Ariha. Sai sujuda ya ce wadkhulul baba sujjada, ku shiga kofar gari kuna masu sujuda. Wato Annabi yana godiya ga Allah da ya masa wannan ni'ima, kamar yadda Allah ya tabbatar zai dawo da shi Makka. To sai gashi Allah ya cika alƙawarinsa, ya dawo da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah ya shigo garin Makka. Wannan shi yasa manzon Allah ya yi ma Allah godiya ya shigo Makka da ruku'u. To abinda shi Al-Qadi Iyadi ke gaya mana a nan, abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi babu shakka yana nuna rashin girman kansa. Allah ka samu ya koyi da shi. Sai mu je dalili na goma wanda yake nuna saukin halin manzon Allah. Yace min tawabu'ihi wa min tawabu'ihi, yana daga tawalu'un manzon Allah, yana daga tawali'un Annabi sallallahu alaihi wasallam. Qauluhu da Annabi yake cewa la tufaddiluni ala yunusa ibn matta, la tufaddiluni ala yunusa ibn matta, kada ku fifita ni akan yunusa dan matta. To wannan hadisin ana danganta shi ga riwayar Abdullah ibn Abbas, Allah ya kara musu yarda. Amma ta bayanin da Ibn Taymiyyah ya yi a littafin bayanu talbisul jahmiyya wanda yana mujallal na 5 shafin 101 yake cewa wannan isnadi bai inganta ba. Kuma abinda Al-Qadi Iyadi ya yi a nan, in ka dubi hadisan da ya tattaro a nan, ya jera maganganun Annabi sallallahu alaihi wasallam a wuri guda, ya tattaro maganganun Annabi sallallahu alaihi wasallam a wuri guda. wannan a ilimin hadisi ana kiran shi at-talfiq bayna al-alfaz riwayat al-hadisi wato idan hadisi ya zo da riwayoyi daban-daban malamin hadisi sai ya tsatsakuro hadisan sai ya hada su a wuri guda ya jera kawai saboda ya san duka sun inganta don haka tunda duk sun inganta ko da riwayar ba ta mutum guda bace wannan babu laifi shi ake kira at-talfiq zaka gani a Fathul Mughith na ilmul hadis wanda yana juz'i na uku shafin 213 to amma wannan kalma da ya fara kawowa dan yana daga ta'liqin da Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya yi masharh at-tahawiyya takhrij na hadisan al-aqidatu at-tahawiyya na 162 yace la a'rifu lahu aslan marfu'an asali ya tsaya ga Abdullah ibn Abbas cewa annabi ya faɗi wannan akwai malaman da suke ganin bai inganta ba haka nan a kitabun takhrijul kashaf na al-imam az-zailai yana juz'i na farko shafin 264 wato nan yana gwada mana tawali'un annabi sallallahu alaihi wasallam me manzon Allah ya faɗa la tufaddiluni ala yunusa ibni matta kada ku fifita ni akan annabi yunus alaihi salam manzon Allah ya faɗi wannan kada ku fifita ni akan annabi yunus alaihi salam to sannan yace wala tufaddilu bainal anbiya'i kuma kar ku rika fifita tsakanin annabawa kada ku rika fifita tsakanin annabawa to wannan ya zo ne ta hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yarda asali abinda annabi ya ce la tufaddilu baina anbiya'illahi la tufaddilu baina anbiya'illahi kada ku rika fifita tsakanin annabawa da hadisin yana sahihu muslim ya zo karkashin bayani game da falalar annabi Musa alaihi salam shine hadisi na 2373 sai sake kawo maganar annabi sallallahu alaihi wasallam wala tukhayyiruni ala Musa kuma kar ku zabe ni akan annabi Musa wannan ma ya zo ta hadisin Abu Huraira yana sahihul Bukhari wannan hadisin muttafaqun alai yana sahihul Bukhari babu qaulillahi ta'ala qul law kana al-bahru midadan li kalimati inda yake fassara wannan aya shine hadisin 3408 yana sahihu Muslim babu min fada'il Musa alayhi salam hadisi na 2373 la tukhayyiruni min bainil anbiya'i wannan lafazin ma ya zo kamar yanda wancan lafazi ya inganta la tukhayyiruni ala Musa kada ku rika zabana ku fifita ni akan annabi Musa kaga nan ya ce annabi Musa kadai to akwai lafazin da annabi ya ce min bainil anbiya kar ku zabe ni a tsakanin annabawa kamar yadda Yahudawa suke cewa su annabi Musa shine nasu Nasara suke annabi Isa ne nasu mu kuma sai mu ce annabi Muhammad ne namu annabi ya ce a'a babu wannan bai dace da musulmi ba la nufarriqu baina ahadin min rusulihi ba ma bambanta wani daga cikin manzannin Allah annabi ya ce la tukhayyiruni min bainil anbiya'i wannan ma yazo ya inganta dan yana sahihu Muslim a riwaya ta biyu da Imam Muslim ya kawo to sai ya kawo kuma hadisi na gaba har yanzu kaga wannan duka hadisai ne daban-daban amma sai ya hada su a wuri guda saboda duk suna ishara ga ma'ana daya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa nahnu ahaqqu bishakki min ibrahim mu ne muka fi cancantar shakka fiye da annabi ibrahim annabi ya faɗi wannan nahnu ahaqqu bishakki min ibrahim mu ne muka fi cancantar shakka fiye da annabi ibrahim alaihi salam wato asali alqadi iyad ya datse maganar abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake magana shine aya ta 260 ta suratul baqara annabi ibrahim alaihi salam yace rabbi arini kaifa tuhyil mauta ya Allah ka nuna min yanda kake rayar da matattu annabi ibrahim ya roki Allah yace ya Allah ina da bukata ka nuna min ta yaya kake raya matattu to akwai tambayar da Allah ya masa awalam tu'min baka yi imani bane annabi ibrahim sai ce bala nayi imani walakin liyatma inna qalbi amma na fadi haka ne saboda zuciyata ta ƙara nutsuwa zuciyata ta ƙara nutsuwa kaga kenan musulmi abinda annabi yake gaya mana idan kana ganin annabi ibrahim yana shakka shi yasa ya tambayi Allah sace annabi ibrahim dan me zai ce Allah ya nuna masa practical yanda ake rayan matsarayar da matattu sai Allah ya ce ko kai ma baka yi imani ban sai annabi ibrahim ya ce a na yi imani amma saboda zuciyata ta samu nutsuwa wannan ya nuna mene abinda annabi yake mana magana in ma ka dauka shakka ne to idan annabi ibrahim zai shakka kafi shi cancantar kai shakka wato wannan magana ce ta ilimi ta malamai salawatullahi wa salamu alai abinda manzon Allah yake faɗa mana babu mutumin da baya buƙatar ƙarfafawa game da imani shi yasa annabi ibrahim ya karantar da mu haka wannan shi ake nufi da darajatul yaqin yaqini shine makura ta wajen ƙarfin imani idan ka kai martaba ta yaqini an gama babu shakka game da zuciyarka amma in baka kai martaba ta yaqini ba ba shakka shaitan zai ta kokarin jefa maka shakka a zuciya ya ringa jefa maka shakka wasu wasi shin gaskiya ne kuwa Allah zai iya tayar da matattu shi yasa da annabi ibrahim yayi tambaya sai Allah ya ce ko dai kana shakka sai ce ba shakka bane amma in ka nuna min ai an ce ganau ya kori jiyau gani ya kori ji duk mutumin da ya gani to zai ƙara samun yaqini a zuciyarsa wato zuciyar za ta ƙara imani saboda haka shi abinda annabi ibrahim yake faɗa lakinnahu yuridu an yara bi nafsihi annabi ibrahim yana so ya gani da kansa hatta yabluga martabata ainil yaqin ka san akwai ilmul yaqin sanin yaqini iliminka baka shakkan Allah baka shakkan Allah wannan ilimi ne amma har yanzu ai baka taba gani yaqini ba shi yasa Allah yake cewa summa la tarawunnaha ainal yaqin ai duk abinda ake faɗa ma a nan duniya game da wuta ilmul yaqini ka yadda akwai wutan ka gaskanta Allah amma za ma ka ga wutan gani na yaqini to duk ilimin dan adam game da imani a nan duniya yana matsayin ilmul yaqini ne bai kai wato ainul yaqin ba to shi annabi ibrahim yana son Allah ya kai shi ga ainul yaqin game da rayar da matattu ba ma ilmul yaqin ba wanda ka san game da mu abu ne wanda ba zai yi ba wanda sai dai zaben Allah subhanahu wataala to amma da shike annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ibrahim zababbe ne shine sai Allah ya nuna mishi wanda ya bamu labari a cikin alqur'ani to don haka yana daga cikin addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam addu'ar manzon Allah saboda me shedan yakan yi kokari ya wasa da zuciyar dan adam don haka yasa manzon Allah duk sa'ilin da aka yi karatu wanda yazo ta hadisin Abdullah ibn Umar kallama kana rasulullahi yaqumu min majlis zai yi wuya annabi yayi wani majalisi a samu wata zama Abdullah ibn Umar yace a tashi daga wannan zaman hatta yad'u bi ha'ula'i da'awati li ashabihi sai annabi yayi wannan addu'a masahabban shi annabi zai wannan addu'a ga sahabbai duk majalisi abinda Abdullah ibn Umar ya faɗa Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bainama ma'asiyyati wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannataka wa min al-yaqini duk zama sai manzo Allah ya roƙa masahabbai su cimma darajar al-yaqin kaga kenan ba karamar martaba bace domin idan ka cimma wannan martaba annabi ya faɗa ma tuhawwin bihi alaina masa'ibat duniya duk wanda ya cimma martaba ta yaqini musibar duniya ba komai bane a gurin sa musiba za ta sauka kana murmushi kana gode ma Allah musiba ba za ta taba girgiza ka ba saboda ka cimma martaba ta yaqini kisa annabi yake cewa in ka sa muka cimma wannan matsayi to za mu samu sassauci game da musibu na duniya. Daga nan yake cewa matti'ina bi asma'ina wa absarina. Wannan hadisin na Abdullah bin Umar yana sahihu Tirmidhi, wanda ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shine hadisin 3500, yana sahihu Jami'i Saghir, hadisi na 2268. To mu ci gaba har yanzu. Annabi sallallahu alaihi wasallam, kaga duk wannan yana faɗa ne game da annabawa da suka wuce ko? Annabi ya ce kar ku fifita ni akan Annabi Yunus. Nabi fa la tufaddilu bainal anbiya'i, kar ku rika fifita tsakanin annabawa. Na uku, la tukhayyiruni ala Musa, kar ku fifita ni akan Annabi Musa. To mun kawo ɗaya riwayar ma wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kar ku fifita ni akan annabawa gaba ɗaya. To nan kuma sai ya ce nahnu ahaqqu bishakki min Ibrahim, ai mun fi cancantar mu yi shakka fiye da Annabi Ibrahim. Kaga duk Annabi yana daɗa saukar da kanshi, yana nuna mana bai fi sauran annabawan nan ba. Abinda yake nuna mana kenan, saboda me? Tawali'u. Shi yasa Al-Qadi Iyad ya ce wa min tawabu'ihi, yana daga alamar tawali'un manzon Allah shine ya dinga jero maganar da Annabi ya yi game da annabawa. To sai ya kawo kuma na Annabi Yusuf. Me Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa? Manzon Allah ya ce wa law labistu ma labitha Yusuf fi sijni, da ni ne na daɗe irin daɗewar da Annabi Yusuf ya yi a fursuna, la'ajabtu da'iya, da lokacin da mai kira ya zo na amsa. Kaji manzon Allah, Allahu akbar. Wata Annabi yana nuna mana Annabi Yusuf ya mafi shi salawatullahi wa salamu alai. Wato shi babban mutum ba sai ya kira da kansa ba, zuciya ta riga ta san mai daraja. Saboda haka yasa manzon Allah yake nuna wai ba ma waɗancan annabawa. Kaga sai Annabi ya fara da Annabi Yunus alaihi salam, wanda baya cikin ulul azmi, ya kawo ga su Annabi Musa, Annabi Ibrahim, wanda suna cikin ulul azmi, sai sake dawowa ga Annabi Yusuf, wanda baya cikin ulul azmi, ƙananan manzanni kamar Annabi Yusuf, yana kursuna. Domin abin da ya faru kenan, lokacin da sarki ya aika ma Annabi Yusuf ya fito daga fursuna, wanda Allah da kansa ya ba mu labari a surati Yusuf, kala sai Annabi Yusuf ya ce ma ɗan saƙon, irji' ila rabbika, ka koma ga mai gidanka, fas'alhu, ka tambaye shi, ba wai in fita daga fursuna ba, ma balun niswatin lati qata'na aydiyahunna, wai ina labarin matan nan tun daɗewa waɗanda suka yanka hannuwansu, ina labarinsu. Shi ne sai manzo Allah ya ce, ah, kai da kake fursuna an aika ka fita, wai kuma kake cewa ba za ka fita ba sai an gaya maka labarin wasu? Sai Annabi ya ce wallahi inda ni ne ni kan fita zan yi, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ka duba hikima, me Annabi yake nuna mana? Mu daraja imanin Annabi Yusuf alaihi salam da tawakkalin Annabi Yusuf alaihi salam. Dan akwai riwayar da manzon Allah yake faɗa, wannan tana al-Musnad. Annabi ya ce law kuntu ana, da ni ne nake fursuna, la asra'tu al-ijaba, ana cewa fito, zan ɗebe takalma nan bi shi, wa mattagaitu al-uzra, manzon Allah ya ce wallahi ba zan nemi wani hanzari ba, wato ba ni da wani excuse, ana cewa fita, kawai zan bar fursuna ne. Sannan akwai riwayar da ta zo wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa law labistu fi sijni tula ma labitha yusufa, wato Annabi yana gwada duk da cewar ni Annabin Allah ne, amma da na daɗe a fursuna irin daɗewar da Annabi Yusuf yayi, la'ajabtu da'iya, da na amsa wa mai kira da ya taho da cewa in bar gari in bar fursuna. Hadisin yana sahih Bukhari, inda al-Imam Bukhari yake fassara nabbi'uhum an bayfi Ibrahim, sai ya kawo waɗannan hadisai don ya nuna maka tawali'un manzon Allah. Shine hadisin 6992. Al-Imam Bukhari ya kawo hadisin nan wurare da yawa, saboda hadisin yana ɗauke da ilimi mai yawan gaske, yana karantar da mu ilimi mai yawa. Ya kawo shi a kitabu hadisul anbiya, babu qaulillahi ta'ala laqad kana fi yusufa wa ikhwatihi. Wannan aya al-imam al-bukhari yana so ya fassara sai ya kawo wannan hadisin. Ya zo a babu qaulihi ta'ala nabbihum an bayfi ibrahim. Ya kawo shi a kitabu ta'bir, babu ru'ya ahli sujun, mafarki na yan fursuna, wal fasadi wa shirki. Yana magana akan fassara mafarki. Al-imam muslim ya kawo shi na kitabul anbiya, kitabul iman, babu ziyadati tuma'ninatil qalbi bi tadahiril adilla. Kuma mun karanta wannan ma a littafin al-adabul mufrad. Al-imam bukhari ya kawo a littafin al-adabul mufrad shine hadisin 605. Domin annabi yusuf alaihi salam ya dade a fursuna babu shakka. Al-qur'ani ya faɗa mana labisa fi sijni bid'a sinin, amma al-qur'ani bai faɗi yawan shekarun ba. Don haka yasa bina'un ala zalika aka samu al-ikhtilaf fi tafsir al-bid'i. Ya zauna a fursuna bid'a sinin, menene al-bid'u? Dalilin wannan yasa yawan shekarun babu tabbas akai. Kusan za ka ga wannan malami yana cewa ga fahimtar sa, فالتحقيق أن البضع من ثلاث إلى تسع. وعند الدارفشي هناك شاء البضع أبن ديك دقى أكو زوا ترى يافي أكو بيوش تربا. كما قال في هناك كاو البضع دارفشي تو أنا نفهم بقوين تو شي يسا قال بما لمن تفسيري سكي لو كان البضع أكن شكرا بقوين شكرو بقوي النبي يوسف يكارا أزمن فرسنا ba wai gaba ɗayan sa ba. Alaihi al-aktharuna fi muddati sinin yusuf min awwaliha ila akhiriha, akwai wanda ke ganin daga farko zuwa ƙarshe shekara bakwai ne. As-sab'u kanat ba'da wasiyyatihi li saqi, akwai wanda ke ganin bakwai din bayan wasiyyar da yayi ne ga wani dan fursuna zai fita. Nake cewa udhkurni inda rabbika, ka tunatar da ni al'amarina wajen mai gida mai mulki. To sai ya zama shedan ya mantar da wannan dan fursuna. To daga lokacin fitan wannan dan fursuna ne aka sake samun shekara bakwai. Shi yasa Allah ya ce falabisa fi sijni bid'a sinin, kaga bayan wancan dadewar da yayi ne ya ƙara wasu shekara bakwai a gidan fursuna. Don haka babu tabbas game da yawan shekarun, amma aƙalla yana gwada maka annabi yusuf alaihi salam ya fi shekara 10 a gidan fursuna. Shi yasa manzon Allah yake cewa inda ni ne na dade irin dadewar annabi yusuf, ai ana cewa fita zan fita ba ni da wani uzuri. Amma ba shakka mu mun sani idan ana maganar waɗanda ma suke kusa da manzon Allah, wallahi ba a kawo annabi yusuf, ba a ma kawo annabi yusuf don bare kuma su annabi yunusa. Amma ka duba annabi yana faɗin haka, shi yasa alqadu iyari ke cewa min tawabuhi, alamar rashin girman kan manzon Allah. Allah ka samu iya koyi da shi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.